gudu wasan nisa da gudunki da ake tsakanin kafa da kafa domin gudun ƴan wasan da za su fafata a gasar cin kofin ƙwallon kafa da duniya shekara 2018 da zaya ƙasar Rasha. Ajiya an fafata wasa tsakanin ƙungiyar ƙwallon kafa ta Argentina da Nigeria. Argentina ta sa kashi a hannun Nigeria da ƙwallo 4-2 wasan da aka yi shi a Tornado na ƙasar Rasha. Ƙasar Argentina da ta fara jefa ƙwallo a ragar Nigeria cikin mintuna na 27 ta kafa ɗan wasan da mai suna Banega a cikin mintuna na 36 kuwa ɗan wasan gaba na Manchester City Sadio Aguero ya jefa ƙwallo ta biyu a ragar ta Nigeria. Ita kuwa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Nigeria ta samu nasarar jefa ƙwallo ɗaya na farko ne a ragar Argentina cikin mintuna na 44 ana dab da tafiya hutun rabin lokaci ta kafa ɗan wasan da mai suna Kelechi Iheanacho. Bayan an dawo daga hutun rabin lokaci a cikin mintuna na 52 ɗan wasan Arsenal Alex Iwobi ya rama ƙwallon da aka yi 2-2 sai kuma ɗan Brian Edua ɗan wasan Najeriya mai taka leda a wata ƙungiya da ke ƙasar Turkiya ya jefa ƙwallo ta uku a mintuna na 54 ana cikin mintuna na 73 da fara wasan inda ake shirin tashi a wasan. Alex Iwobi na Manchester na Arsenal ɗin ya jefa ko ya sake jefa ƙwallo a ragar Argentina inda aka tashi a wasan 4-2. Sai dai shahararren ɗan wasan nan na ƙasar Argentina Lionel Messi bai samu damar fafata a wasan ba saboda wasu dalilai. Wannan shine karo na 9 da ƙasashen suke haduwa tsakanin su inda ƙasar Argentina ta samu nasara sau 5 ita ko ƙasar Najeriya ta yi nasara ne akan Argentina sau 3 a yankin nan doki sau 1. A shekara ta 1994 Argentina ta doke Najeriya ƙwallo 2-1 sai a shekara ta 1995 Argentina suka yi kunnen suka tashi can jiran babu ci tsakanin su da Najeriya. A shekara ta 1996 kuwa Najeriya ta doke Argentina a gasar Olympic da ƙwallo 3-2 sai a shekara ta 2002 Argentina ta sake samun nasarar doke Najeriya ƙwallo 1 mai ruwan kauci. Sai shekara ta 2010 Argentina ta samu nasara kan Najeriya ita ce ma da ƙwallo 1 mai ban haushi. A shekara ta 2011 kuwa Najeriya ne ta lallasa Argentina da ƙwallo 4-1. Har ila yau a shekara ta 2011 Argentina ta samu nasara kan Najeriya da ƙwallo 3-1. Sai shekara ta 2014 a inda Argentina ta doke Najeriya da ƙwallo 3-2 sai a wannan shekara ta 2017 ɗin inda Najeriya ta lallasa Argentina da ƙwallo 4-2. A sauran wasannin da aka buga kuwa na sada zumunci tsakanin ƙasa da ƙasa domin gwanin ƴan wasa da za su fafata. A jiya ƙasar Koriya ta Kudu ta tashi 1-1 tsakanin da ƙasar Serbia. Ƙasar China ta sha kashi a hannun Colombia da ƙwallo 4-0. Ita ko United Arab Emirates ta doke Uzbekistan ne da ƙwallo 1 mai ban haushi. Gabon a gida Gabon sun sulhunta 0-0 tsakanin su da Botswana. Sai kungiyar ƙwallon kafa ta Qatar suka tashi 1-1 tsakanin su da Iceland. Slovakia ta doke Norway da ƙwallo 1 mai ban haushi. Russia ko sun sulhunta 3-3 tsakanin su da ƙasar Spain. Romania ta sha kashi a hannun Netherlands da ƙwallo 3 da neman. Ƙasar Hungary ta doke Costa Rica da ƙwallo 1 mai ban haushi. Algeria ko ta doke ƙasar Central Africa ne da ƙwallo 3 da neman. Sai Germany ta tashi can jiran 2-2 tsakanin ta da Faransa. Sauran wasannin da aka buga a jiya kuwa ƙasar Australia ta doke ƙasar Uruguay ne da ƙwallo 2-1 sai kungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Wales suka sasanta 1-1 da ƙasar Panama. Belgium ta doke Japan da ƙwallo 1 mai ban haushi. An sulhunta 0-0 tsakanin England da ƙasar Brazil sai ƙasar Portugal suka yi can jiran 1-1 tsakanin United States. Daga wasan sada zumunci kuwa za mu koma ne wasannin neman tikitin shiga gasar cin kofin ƙwallon kafa ta duniya shekara 2018 inda a jiya a nahiyar Turai aka buga wasa mai taken Playoff. Ƙasar Ireland ne ta sha kashi a hannun Denmark ƙwallo 5-1. Sakamakon wannan nasara da Denmark ta samu ta samu shiga cikin jerin sunayen kafashe 28 da suka samu tikitin shiga gasar cin kofin ƙwallon kafa ta duniya da za a yi shekara 2018. Haka kuma a jiya ƙasar Senegal ta doke ƙasar South Africa. Sai Burkina Faso ta doke ƙasar Cape Verde da ƙwallo 4-0. A yau kuma ƙasar Australia ne ta samu nasara kan ƙasar Honduras da ƙwallo 3-1. Iya abin da ya sauka kenan na labarin wasanni daga nan dandalin VOA. Huta lafiya.